Aish kawai Nasu wasane ai Nasu wasane ai Nasu wasane ai
On the beat
Boss boy ya buga
Kuna ta bai ci Wai ni kan dawa kuke ne Don kun ga zabarci Ko zargin kuwa kuke ne Ina da kudi na Mai zai sa na karburance If no be money matter Malam to ka canja zance
They must wait They must wait, they must wait to
Se sinjira
they must pay Listen chibashi,
se sumbia
they must wait, they must wait to
Se sinjira
they must pay Listen chibashi,
se sumbia
Ba sanata ba, ko sariki ne sai ya jira Ban dauka ba, ban shiga mai zai sa na biya Ba sanata ba,
ko sariki ne sai ya jira da bai duk na biya kai da ka zo sai ka jira tun daga Miss City har Zaria ba roko ba magiya ka nuna kai in ka iya let me buy from Nigeria I was in this beat like ambalia
oh symphony in town Mikano I dey give them fast Mikano I carry them to Milano na ba su to wandawa a kwano
ipasses dem boseno amma jira ni piano
Ina ta choko da milo suko suna fama da kwano in sun zage ni zan yi shiru bazan kula ba ko sun jefe ni kai na ma bazan taga ba suna gulmana addu'a ni bazan rage ba aka mai nema in ya nema ai bazai rasa ba ba sanata ba ko sarki ne sai ya jira ban dauka ba ban shiga mai zai sa na biya ba sanata ba ko sarki ne sai ya jira ban dauka ba ban shiga mai zai sa na biya
sai
sun jira
sai sun biya